sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Christmas a yau Asabar 25 ga watan Disamba shekarar 2021. Da fatan al'ummar Krista a fadin duniya na ci gaba da yin bukukuwan Christmas lafiya. To kamar da yadda muka saba a kowace rana irin ta yau, mukan jingina dukan shirye-shiryen mu, muka muku shiri na musamman na gaishe-gaishen Christmas. A shirinmu na yanzu za ku ji maimaitan gaishe-gaishen kashi na uku wanda Grace Alheri Abdu ta shirya ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yawa sabar jami'an tsaron gabar tekun kasar Girka sun dauki lokaci mai tsawo suna laliban waɗanda suka tsira a tekun Egin bayan da wasu jerin hadarukan kwale-kwale na bakin haure ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 30 a cikin 'yan kwanakin nan. Da yammacin jiya Juma'a, jami'an tsaron gabar sun gano gawarwaki 16 da suka hada da mata 3 da jariri 1. Sannan suka ceto mutane 63 daga wani kwale-kwale da ya kife kuma ya nutse a kusa da tsibirin Paros. A cewar waɗanda aka ceto, kusan mutane 80 ne a cikin jirgin ruwan. Jami'an Girka sun ce jiragen ruwan jami'an tsaron gabar teku da jirage masu zaman kansu da jirgin sama na jami'an tsaron gabar teku da kuma masu linkaya sun yi ta neman ƙarin waɗanda suka tsira. Wannan shine babban bala'i na uku na baya-bayan nan tun daga ranar Laraba da ta wuce. Da ya zo a daidai lokacin da aka samu karuwa ayyukan safarar bil'adama da ba taɓa gani ba a cikin ruwan Girka cikin watanni. Kasar Saudiya ta ce harin da 'yan tawayen Yemen suka kai a garin Gizan a iyakar kudancin kasar ya kashe mutane 2 tare da jikkata 7. Kamfanin dillancin yada labaran Saudiya ya wallafa wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa 'yan tawayen Yemen sun kaddamar da wani makami mai linzami da ya hallaka wani ɗan kasar Saudiya 1. Da wani ɗan Yemen mazaunin masarautar. An bayyana cewa mutanen 6 da suka jikkata 'yan kasar Saudiya ne da kuma ɗayan ɗan kasar Bangladesh ne. Harin kan iyakar shi ne na baya-bayan nan a yakin basasa na Yemen da aka daɗe ana yi da 'yan Huti 'yan Shi'a bayan wasu jerin har-har da jiragen ƙawance da Saudiya ke wa jagoranci suka kai a Sana'a babban birnin kasar Yemen da ke riƙe a hannun 'yan tawaye. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ta ambaliyar ruwa mafi muni a ƙasar Malaysia ya ƙaru zuwa 46 yau Asabar, yayin da mutane 5 har yanzu ba a gansu ba, inji jami'ai, yayin da ma'aikata ke ci gaba da sharewa a ranar Kirsimeti. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi kwanaki ana yi ya yi sanadiyar ambaliyar koguna a ƙarshen makon da ya gabata, inda suka mamaye garuruwa da yanke manyan titina. Sannan ya tilasta a dubin dubatar mutane barin gidajensu. Selangor, jiha mafi yawan jama'a da arziki a kasar Malaysia, wadda ke kewaye da Kuala Lumpur babban birnin kasar, ta kasance ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya fi kamari. Mutane da yawa daga babban birnin jihar Shah Alam da ambaliyar ruwan ta shafa sun makale a gidajensu ba tare da abinci ba na kwanaki, kafin daga bisani a kwashe su ta kwale-kwale a wani aikin ceto mai cike da rudani. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan dubban mutane a kasar Philippines, wacce ta fi yawan mabiya Roman Catholic a yankin Asia, suna gudanar da bikin Kirsimeti ba tare da matsuguni da isasshen abinci da ruwan sha da wutar lantarki da layukan sadarwa ba, bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 375 a makon da ya wuce tare da lalata galibin lardunan tsibirin tsakiyar kasar. A ƙasar New Zealand kuma suna gudanar da bikin Kirsimeti a tsakiyar zafin bazara tare da wasu dokoki kaɗan, wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe kaɗan a duniya da nau'in Omicron na cutar coronavirus bai shafa ba. Ƙasar Australia tana bikin ne yayin da take samun hauhawar waɗanda ke kamuwa da COVID-19 mafi muni fiye da kowane mataki na annobar, kuma wannan ya ƙara saka tsanani ga matafiya. Kamfanonin jiragen sama a duniya sun soke ɗaruruwan tashin jirage yayin da nau'in Omicron ke ƙara yaduwa da ya rage yawan ma'aikata. Jami'an Taliban a Afghanistan sun tabbatar jiya Juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga Turkiya da Qatar saboda shirin kamfanonin ƙasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na Kabul da sauran garuruwan Afghanistan. Tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke neman hanyoyi da za a kara kai kayan agajin gaggawa ga kasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa. Kakakin ma'aikatar sufuri ta Taliban Imamuddin Ahmadi ya shaidawa muryar Amurka wani taron share fage da tawagar haɗin gwiwar na kamfanonin Turkiya da Qatar da aka gudanar ranar Alhamis. Ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan, amma har yanzu ba cimma matsaya ba. Kafar yaɗa labaran Turkiya ta rawaito cewa kamin yin tattaki zuwa Kabul a wannan makon, kamfanonin Turkiya da Qatar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filayen jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa.
Gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga maimaitin gaishe-gaishen Kirsimeti kashi na uku daga Grace Alheri Abdu.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring the story of hope and joy.
Masu saurare, assalamu alaikum, muna kuma sake yi wa al'umma Krista da fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Suna Ruth Elia Harris, ina zama a Texas. Ina mika gaison peacemaker ga iyayena Dara Adungo Minti Wambusa. Ina gaida ƴaƴana Gimbiya da mai gidanta Ikwerewen da Dansu Samuel, Linda da mai gidanta Chukuma da ƴaƴansu Onyechi Ioma da Chuchu, Tabitha, Elizabeth, Christy, Gloria, Moses, da Mordecai. Na gaishe da yan uwane na Mrs. Sarah Chris Bulus, da mai gidanta Apostle Chris Bature da ƴaƴanta, Thomas Minty Wang da iyalinsa, Naomi Olorundare da iyalinta, Emmanuel Minty da iyalinsa, Deborah Femi Marshall da iyalinta, Dauda Minti da iyalinsa, Jesse Minti Run. Ina gaida Reverend na Ecclesia na Equator Bishara number 2, Reverend Caesar, da mataimakinsa Pastor Joseph Obandoma. Ina gaida dukkan dattibai da membobin Equator Bishara number 2. Ina gaishe da matan zumuntan Jos DCC a karkashin shugabanci Regina Tompan. Ina gaishe da Mariamu Joseph da mai gidanta da iyalinta. Ina gaida Rahila Mija da iyalinta. Ina gaishe da George Bawa da iyalinsa. Ina gaishe da Mr. John Lenge da iyalinsa. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Ampan da iyalinsa. Ina gaida Manu Samuel da iyalinsa. Ina gaishe da duka ma'aikatan da suna aiki a asibitin Maman Gimbiya, Regina, Joyce, Tisere, Juliana, Hoja, Mercy da Mrs. Peter. Ina fata a yi Krismeti lafiya.
Na ina gaisuwa na Christmas yunwa Allah sa mu ci Christmas lafiya. Ni Samuel Ogashua da Mrs. Blessing Ogashua. Muna gaishe ku ne da yali muna ne lafiya. Ina gaida abokina Christopher Shaleku. Ina gaida John Bawala. Ina gaida Dr. Chris Yemoga. Ina gaida Dr. Ashikani, Godwin Ashikani, Barry Saima, Emmanuel Ogoshi, Daladi, Honorable Ishekpa Ibrahim, Ina gaiswa John, Ina gaiswa Mike Ogri, the Martinsa, Na gaisuwa Gumbo Ari da matansa, the families dukkan su suna na lafiya amma muna Washington lafiya. Ina gaida abokanina Nigeria gaba da mutanen Nasarawa duka. Ina gaida mutane especially Lagos daga Doma. Asaiko Obi Kana kawai na garin Lagos duka na barku da gaisuwa na Christmas. Ina gaida Juliana Colina daga Ministry of Foreign Affairs. Kemi Nagaiswa Umar Dr. Ashikani the assistant she Patterson and Lafia. Nagaida Jacob Mame Onao on the NIK Immigration of your Lagos. Nagaida Su brother Nawa Duka Nigeria. Let's have hotel Lafia and Nago de Muku. Let's have she Christmas Lafia and they came buddy. Allah kawo mana zaman lafiya ka samu na Nigeria da duniya gaba daya. Sako daga samu daga Washington din yana gaisuwa na Christmas.
Ni ce mai suna Sarutu Shelia. Ina New York USA da zama. Ina mika gaisuwar Christmas ga mahaifiyata Grace Shelia dake Kaduna da zama. Da kuma yayana Gabriel Shelia da matarsa Helen da ƴaƴansu Walter Hill da Hill Center da Helni. Ina mika gaisuwar Christmas ga yayata Hawwa Shelia dake Gombe da zama da kuma kanwata Helni dake Lagos. Ina mika gaisuwar Christmas ga kakata dake Tal a cikin jihar Gombe mai suna Rebecca Garba na Deba. Ina mika gaisuwar Christmas ga Becky da Jaida Garba dake Tal tare da sauran ƴan uwa da abokan arziki dake Gombe. Ina mika gaisuwar Christmas ga Professor Danjuma Gwani tare da matarsa da ƴaƴansu dake Yola. Ina mika gaisuwar Christmas ga maman Nasu da ƴaƴanta dake Yola. Ina mika gaisuwar Christmas ga maman Filo dake Maiduguri tare da Aunty Hannatu da ƴaƴansu duka dake Maiduguri da sauran ƴan uwa da abokan arziki dake Maiduguri. Ina mika gaisuwar Christmas ga kaka dake Ungwarimi a Kaduna tare da ƴaƴanta. Ina mika gaisuwar Christmas ga Uncle Haman dake Kaduna tare da iyarshi Mairo. Ina mika gaisuwar Christmas ga Air Marshal MT Umar da kuma Air Vice Marshal Mu'azu da kuma Air Vice Marshal Obirika da kuma Air Vice Marshal D da Group Captain Lawan. Ina mika gaisuwan Christmas ga dukkan galu da ke Nigeria da baburawa da ke Nigeria gabaki daya. Allah ya sa mu Christmas lafiya, Allah ya sa mu dace. Amin.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas.
Sunana Elias Mesenda, daga London. Ina mika gaisuwan Kirsimeti ga yan uwana wanda suke Cham Balanga local government na Bombay state, musamman na gaida shi mahaifina Pastor Cyrus Mesenda da yan uwansa Baba Philemon da Baba Galaya da shi kuma mai girma sarkin Cham wato James Churches na Hudu Dumbo, na gaida kuma sauran yan uwana duka wanda suke Cham da fatan za a yi wannan Christmas lafiya a gama lafiya. Ubangiji ya taimake mu duka. Amin.
Sunana Janet Lamda daga Maryland, na gaida babanmu Jonah, na gaida babanmu Barmak a Turaki a Limon, na gaida Sarah Lambda, na gaida Friday Lambda, na gaida Nanli Lambda, na kuma gaida Sarah Salau, na gaida Sunday Salau, na gaida Dashe, Lachang Dashe, na gaida Nancy Lambda, na gaida Jochit Lambda, na gaida Bishop Gadzama, Ajos, na gaida Mama Tumbut, na gaida Mama Taupin, na gaida Duke, mutanen fajara mandan church namu, na fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Alimati, ina zama a jahar Kentucky a garin Louisville. Ina dauka wannan zarafin isar da sakon gaisuwar Kirsimeti ga pastoci da shugabanni na Jos DCC da pastoci da shugabanni na Katsina da Tsiga DCC da shugabannin Ekwa gaba daya. Ina isar da sakon gaisuwa ta musamman ga iyaye na da yan uwa da abokan arziki da suke Ekwa Church Kadabiki, Ekwa Church Unguwar Tabo, Ekwa Church Algaitu da gidan Kanawa. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga Calvary Ministry Kwanta Komawa da kuma Unguwar Tabo. Gaisuwa ta musamman ga shi Dr. Salisu Garba da kuma Baba Sula Auta da ƴan uwa da abokan arziki da suke cikin garin Dan Marabu Kankara da waɗanda suke a Etsamiya Dan Marabu da kuma sirkaina da suke can a jahar Plateau. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga abokane na da ke malumfashi Tudun Misho a Ekwa 1 da Ekwa 2. Ubangiji ya sa mu yi Christmas lafiya, ya sa ƙasar mu Najeriya ta zauna lafiya, ya kuma maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Amin. Nagode.
Longjiao tare da matana malama Selina Longjiao. Muna da zama a nan Sacramento, California. Muna mika gaisuwar Christmas ga duk mutanen Ampang West da mutanen Yilpo da kuma jiyar Nyamukofulmu a Mangu local government a Plateau State. Muna da fata za ku yi Christmas a cikin lafiya. Amen.
Jane Ode, UK. Ina mika gaisuwar Christmas ga Ruth Senke, Yakunat Senke, Roda Bala, Lydia Wire, Architect New Wire, Du Yamatan Quagel Secondary School, The Old Girls. Ina gaida Josiah Eric, Jane Eric, Victoria Eric, Hafsat Jimo, Mariam Ni Labarang, The Duke Mutane Southern Kaduna, Ayi Christmas Lafia. Amen.
A madadin iyali na da mai daki na Jummai, ni ne mai suna Reverend Philip Nace. Ina mika gaisuwa na Kirismeti ga iyayen mai daki na Mama Talatu da Baba Mamman, su kawuna Musa, Toma da Joshua. Ina gaida su innana Habiba, Roda da Rahila. Ina gaida kannena Patricia, Comfort, Pastor Chris da sauran yan uwa. Ina gaida Surkaina, Friday, Tani, Laraba da sauran yan uwa. Ina gaida abokan aikin Bishara, Pastor David, Idris, Reverend Gambo da duk masu rikon amanan ma'aikatan House Ministry. Ayi Kirismeti lafiya, Ubangiji ya kai mu na baji. Amen.
Kandi buri munduko jeti jere kastasetwi
Lokacin ya ba mu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2022 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwa fata alheri da barka ga Krismeti ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Krismeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Allah yaye mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2022 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa.
Karshen shirin namu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taya na gabatar da shirin musamman Muhammad Baballa Hafiz da Grace Alhera Abdu, ni Maryam Dauda ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.